gobe.
Assalamu alaikum masu saurare. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kawo mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma ku iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa
Amina Buhari Auna
tare da ni Madina Dahiru mai shanu.
Kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan kawo muku abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. A yau 24 ga watan Janairu na shekarar 2020 za mu karkata shirin zuwa ainihin bikin cika shekaru 41 da sashen Hausa yayi.
Haka yake Amina. Wato mun tanado wa masu saurari yadda aka gudanar da bikin cika shekara 41 da aka yi ranar Talata 21 ga watan Janairu.
Dalilin haka abokan aikin mu suka hada kai wajen tattaro bayanan tushen sashen Hausa da shagulgulan bikin baki dayan sa.
To jama'a sai ku gyara zama, ku yi ta zomo don jin duk wadannan a cikin shirin
yau da gobe. Bata lokaci ba bari mu fara da kawo muku bayanan tarihin sashen Hausa da abokiyar aikin mu Grace Onyebu ta shirya kuma Mahmud Lalo ya karanto.
Sashen Hausa na muryar Amurka ya cika shekara 41 da kafuwa. A ranar 21 ga watan Janairu shekarar 2020 sashen Hausa na muryar Amurka ya cika shekara 41 da kafuwa. Ya fara watsa labaransa ne zuwa yankin yammacin Afirka a ranar 21 ga watan Janairun 1979 a zamanin mulkin tsohon shugaban Amurka Jimmy Carter da kuma marigayi Alhaji Shehu Shagari. Daga cikin ma'aikatan da aka kaddamar da sashin da su akwai Ibrahim Umaru, David Hofstad, MA Abba Kano, Sala Aliyu Hadija, Lawal Sallaujibiya da kuma Ali Abbas.
Hausawa sun iya magana.
David Hofstad shine shugaban sashin na farko, ya kuma yi waiwaye kamar haka.
Ayyukan bincike sabbin da hudu akwai karancin mai manfajar a kasan nan, kuma bayan haka an sake yin wannan karancin manfajar ayyukan bincike da tabbas. To shine suka ce to muna neman hanya yadda za mu yi tasiri a arewacin Nigeria inda Hausawa suke.
Cikin shekarun da suka gabata, sashen Hausa ɗaya daga cikin fitattun harsunan da muryar Amurka ke watsa labarai sahihai.
Masu sauraron mu assalamu alaikum.
Ya sami miliyoyin masu saurare waɗanda ke jinjina yadda VOA ke bada labarai ba tare da nuna son kai ba. Hakan kuma na da tushe ne a tsohon karin maganar da aka san muryar Amurka da shi. Wato ko labarin yana da kyau ko ba shi da kyau, za mu faɗa muku gaskiya. Wannan kyakkyawar alaƙa da ke tsakanin mu da masu sauraro ta samu asali ne daga yadda sashin ke ɗauko labarai da suka shafi mutane daban-daban a ƙasashen da suka hada da Najeriya, Jamhuriyar Niger, Ghana da kuma Kamaru. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi ƙarin bayani kan dalilan da suka sa sauraron sashen Hausa na muryar Amurka ke zama mai abin da yake yi da farko idan ya tashi da safe.
Kullum da safe, da kuke yi yasa ne da shi har kullum muke ba ku awa daya ta rayuwa kullum da Allah. Da yin shi ne kuna ɗauko ɗan jam'iyyu daban-daban a kan wasu zuwa waɗanda ya shafi ƙasa a ji ta baki ba. Kuma za ku ɗauko mutane ko da ƙasashe daban-daban ko ku likitoci daban-daban ko masu sanin arzikin ƙasa. To wannan shi ne adalci.
Ya zuwa yanzu, sashen Hausa na samun masu sauraro kusan miliyan 17 a kowane mako, kamar yadda wani bincike da VOA ta a kwana-kwanan nan. Yayin kuma da sashen ya cika shekara 41, an yi garan bawul ga kusan daukacin shirye-shiryensa da suka hada hadda wasu sabbin shirye-shiryen radio. Waɗanda suka shafi matasa, mata, ƴancin ƴan jarida, tsaro da kuma labaran Amurka.
Gaban gari.
Kowa ya bar gida?
Gida ya bar.
Baki mai yanka wuya.
Cikin gomman shekarun da ya kwashe, sashin Hausa ya samu jagorancin shugabanni 7, waɗanda suka hada da David Hofstad, Colin Stevens, Steve Lucas, Rashida Hassan, Sunday Dare, Leo Kien. Sai kuma shugaba mai ci Alhaji Ali Mustapha Sokoto. Sannan Fred Cooper ya jagoranci sashin sau biyu a matakan rikon kwarya. Colin Stevens ita ce shugaba ta biyu da ta jagoranci sashin, ta kuma yi waye kan shekarun da ta kwashe a zamaninta.
Labarin da nafi jin dadinsa akan yadda shirye-shiryenmu suke tasiri shine lokacin da na gana da Sarkin Kano. Ya bayyana cewa idan muryar Amurka ta sanar da mutuwarsa, babu wanda zai jira masarautar ta sanar kafin a yi tururuwa zuwa jana'izarsa.
Yau da gobe shirin matasa.
Yanzu ga hira da Madina ta yi.
Yau da gobe na ɗaya daga cikin fitattun shirye-shiryen sashen Hausa. Shiri ne na tsawon minti 30 da ake gabatarwa sau 5 a mako, wanda ya kaikaici matasa da mata. Shirin wanda matasan ma'aikatan sashen ke gabatarwa na ci gaba da jan hankulan sabbin masu bibiyarmu, saboda yadda yake tsage gaskiya kan muhimman batutuwa, ciki har da waɗanda ba kasafi ake tattauna su a fili ba.
Yanzu ita soyayyar gaskiya an babu dan romance din nan, babu dan yaniya ne.
Tsohon shugaban Najeriya a zamanin mulkin soja, Janar Ibrahim Babangida, ya ce
alhamdulillah shekara 41 din ne kullube kuna ayyuka da yawa, inda duk ake Hausa a Afirka. A Najeriya kaɗai ba, ina jin kowa na saurarinku. Voice of America ta ba ku hali, ku yi amfani da shi, ku faɗakar da gwamnati.
A jamhuriyar Nijar, ƙasa ta biyu da aka fi sauraronmu, sashen Hausa na da ɗimbin masu saurarensa, kuma yana ci gaba da ƙarfafa kyakkyawar dangantaka da sauran gidajen rediyo da na talabijin ɗin ƙasar. Sala Habi shi ne ministan yaɗa labarai a Nijar, ya kuma ce tun yana yaro yake sauraron VOA Hausa. Sannan ƴan kwanakin nan ya bakunci shirin tsaka mai wuya.
Aliyu Mustapha Sokoto shine wasu maharuka ga lokacin da ina tunanin da aka fara su ma mun fara yin su ni da Alhaji Jilli. Jilli na cikin masu adawa ga lokacin da mun na cikin masu iko.
Sunday Dare tsohon shugaban sashin ne wanda a yanzu yake rike da makamin ministan matasa da wasanni a Najeriya, ya kuma yi tsokaci kan irin tasirin da sashin Hausa yake yi akan ƴan Najeriya.
Western the House Service.
Muna ganin sashen Hausa a matsayin ma'aunin yanayin siyasa da ci gaba. Ana ganin yadda yake daukar rahotanni daga ko'ina kuma daga bangarori daban-daban.
VOA Hausa na matukar yin tasiri a fannin talabijin da shirin sa na taska.
Jama'a masu kallon mu shirin taska VOA kuke kallo?
Zaman lafiya? Ya fi zama dan sarki.
Scott Stans shine mataimakin babban daraktan sashen Afirka na VOA, shike kuma tsara yadda ake tafiyar da shirin na taska.
Tuskar has been a very successful show.
Shirin Tuskar ya yi nasara ainin a sashen Hausa. A shekara ta 2020 mun kudura aniyar ƙara yawan rukunin watsa labarai daga Litinin zuwa Juma'a, domin kawo masu sauraron mu rahotanni daga wakilanmu da ke yankunan.
A fannin shafukan sada zumunta, sashen Hausa na muryar Amurka na ci gaba da gabatar da labarai da dumudumin su a shafukan Facebook da na Twitter, wanda aka farfado da shi a kwanan nan. Steve Ferry, editor da ke kula da fannin yanar gizo na sashen Afirka.
Da farko, bari in fara da muku barka da cika shekaru 41 kuna ɗauko rahotanni. Zan yi magana kaɗan akan hanyar sadarwar yanar gizo. Kuna da shafin ku da internet, kuna da hanyoyin sadarwar Instagram da Twitter da Facebook da kuma YouTube. Kun yi kokari tukuru a duk wannan shafuka, kuma ina jin a cikin shekara guda mai zuwa za ku yi abin da ya fi haka.
Zuwa yanzu sashen Hausa na da ma'aikata 20 a nan Washington, yana kuma da wakilai kusan 30 a Najeriya, Nijar, Ghana da Kamaru. Ziyarar da manyan shugabannin muryar Amurka suka kai a yankunan da aka fi sauraronmu, wacce ta hada hadda babbar daraktan VOA Amanda Bennett.
Gwamnatin Amurka ce take daukan nauyinmu 100%, amma kuma muna da cikakken yanci. Wannan kuma wani abu ne mai muhimmanci da ya bambanta mu.
Nagusi Mengesha shine babban daraktan sashen Afirka na VOA, wanda ya zamanto jagora wajen ganin sashin Hausa yayi zarra ya kuma bayyana inda sashin ya sa gaba a cikin makonni da suka shige shugaban sashin Hausa da editoci da manajoji sun hada kai wajen sake fasalin shirye-shiryen sashin sun bullo da wata hanya daban wannan zai sauya lamura ina yi wa sashin Hausa na muryar Amurka da dukkan ma'aikatan shi barka ga dukkan alamu sashin Hausa na muryar Amurka na ganin bunƙasa babu kakkautawa lamarin da shugaban sashin na yanzu Ali Mustafa ya danganta da rukunin mutane uku
na farko sune hukumar gidan radio ta muryar Amurka wacce ke taimaka mana da kayan aikin da muke bukata domin mu aikin na biyu sune ma'aikatan mu na nan Washington da kuma suke warwasa a kowane kasashen Afirka wanda suke aiki ba dare ba rana domin tabbatar da sun yi aikin ne yadda ya kamata na uku sune ku masu tauraron mu da kallon mu da wato bin mu ta talabijin da kuma duniyar gizo wanda kuma ina sai muku albishir da cewa Allah da za ku ga ƙarin ci gaban shirye-shirye wanda za mu ci gaba da kawo muku su a shekaru masu zuwa nan gaba don haka muna fata za mu ci gaba da kasancewa tare da juna salamu alaikum
wani kaya sai amale labarai da shirye-shirye sai sashen Hausa
sashen Hausa na muryar Amurka
duniya a tafin hannunku
sashin Hausa na muryar Amurka muna murnar cika shekara 41 inda fara shirye-shiryen mu na sashin Hausa kuma ga mu da sabon shugaba Ali Mustafa tun baki
sashin Hausa
na muryar Amurka
muna murnar cika shekara 41 da fara shirye-shiryen mu na sashin Hausa
wallahi ku ya kika gani na sauraron za su lalle muna farin ciki wannan sashin Hausa shekaru 41 ni abinda ya fi fari wato abinda ya fi burge ni abinda nake so in gani sabbin shirye-shiryen da za a yi Madina ina Allah Allah in saurare matasa a duniyar gizo
ke dai bari ai ya kamata mu sai za mu dinga sashi a yau da gobe mai
ya kamata dai ina ga kamar kin da dai shirin matasa ne
yanzu ma sai kika kone shi ina ta kan waya na matasa mun mai da hankalin mu rayuwar mu komai yana kan waya
sai me kika gano mana a Twitter ko wayan san dai Twitter dai na Madina ne
ina kire na ban miki
to jama'a har yanzu dai na san dai kuna ta jin dai sashin Hausa muna tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe muna da daddada muku to kafin dai mu ci gaba da shirin namu su ji ainihin yanda bikin yanda aka gudanar da bikin bari mu dan nishadantar da masu sauraro da wakan da bigo ne na gobe
bigo be
nan dai na nishadi ne kafin satin nan ya kare ni dai niyya na intin ta farin ciki wato duk wata sabon wakan da video din nan
friki gaskiya ban ji wakar ba ta mana ita muji to
bari muji
riski ya lake ne
wonderful okay I know got the cafe for you my darling for you my darling take me everywhere you want to go. Don't tell me, tell me everything I want to go. No lie.
no, no, lie. You run up, run up any how you want to run. Take out, baby, can you fire past it? Throw it out. No, no doubt. No, no. But you say, you look on, I'm getting mad, biggie mad. So what's the fun? Who be this key? Body whiskey, get this key, but all the barriers. You look on, I'm getting mad, biggie mad. So what's the fun? Who be this key? Body whiskey, get this key, but all the barriers.
Whiskey, yes, never be whiskey. You know, I'm going to 50-50.
Been a very long time, yeah. You see how we see your wine. Body care, but you're clean. I'm too tell your nickel, them blow my mind. Me be give your money anywhere, anytime. You build up your body, let me see your waistline. Yeah, know you need me and your body will see your eye. Greater we see tonight. Y'all know you love, yes, why? Just your feeling and right, yes, sir.
A gaskiya waka
tai da ni
tai da amma da sai akai ban jita ba
baki jita ba
yaushe akai rimin waka
da ke da masu sauraro duka yauki duka yaukun ji
to sai me kika tana do mana
kina tunawa da Dami Duro
kai ina secondary school akai Dami Duro
a ba
dai eh mana
wato na dai baki tazara ne ko ina
ne me ke kullun sai ki ce kin bani tazara ba tazaran da kika bani
to bari mu ji Dami Duro
sauraro Davido kuka saurara gaskiya an cashe yawa studio
lalle kam
to masu sauraro dai har yanzu kuna tare ne da shirin yau da gobe daga nan birnin Washington DC tare da ni Madina Dahiru Mishanu da abokiyar aiki na
Amina Buhari Auna
to bari mu je ga abokin aikin mu Abdul Aziz Adil Toro da rahoton da ya hado mana na wannan taron
a ranar Laraba da ta gabata ne sashen Hausa na muryar Amurka ya cika shekaru 41 da kafuwa kuma dalilin wannan rana ma'aikatan sashen Hausa karkashin jagorancin sabon shugaban sashen Malam Aliyu Mustafa Sakkwato suka yi shugulgulan zagayowar wannan rana a hedkwatar muryar Amurka dake nan birnin Washington DC an da gayyato tsofaffin shugabannin sashen Hausa na muryar Amurka zuwa wannan biki waɗanda suka yi jawabai daban-daban an da kafa sashen Hausa ne a ranar 11 ga watan Janairu shekarar 1979 bayan da aka kafa shi kansa gidan rediyon na VOA a shekarar 1942 tsaffin shugabannin sashen Hausa waɗanda suka zo daga sassa daban-daban na Amurka sun hada da jagoran da aka kafa sashen da shi kuma shi ne shugaban na farko wato David Hofstad sai Connie Stephens da kuma Malam Fred Cooper da shugabanci sashen a matakin rubun ƙwarya sau biyu an samu halartar baki daga jahohi daban-daban kama daga jihar Maryland zuwa Virginia da kuma North Carolina Musa mutattaunawa da David Hofstad wanda da shi aka kafa wannan sashen ya fara da cewa
sai dai in taya muku barka da wannan da ayyukan da kuke ciki duk ma ana fata dai bayan shekara tara za mu saki saduwa nan saboda mu yi shagalin shekaru hamsin.
Sai kuma mace ta farko da ta jagoranci sashen Hausa na muryar Amurka, Connie Stephens, gana ta sako.
In Nigeria,
mazaunan nan Amurka su ma ba a bar su a baya ba. Hassan Saloje Biya ya fara da cewa,
muna ma sashen Hausa na muryar Amurka fatan alkhairi a yayin da suke cika shekara 41 da kafuwa. Muna maku fatan alkhairi, muna murna kuma muna alfahari da sashen Hausa na muryar Amurka. Wannan babbar rana ce, shekara 11 har 40 da wani abu ba wasa bane.
Abokin tafiyarsa Dr. Abdulmumin Sa'ad ya mika sako na musamman inda ya ce,
na zo domin taya VOA Hausa taya su murna shekara 41 da kafuwa, da kuma mu jinjina musu saboda gudunmawa da suke bayarwa wajen ilmantar da al'umma da kuma wayarwa da al'umma kai na al'amuran yau da kullun da na rayuwa gaba ɗaya da ke faruwa a faɗin duniya da kuma sashen mu na Afirka da Najeriya da sauran yankin da Hausawa suke zaune. Wannan abin alfahari ne, mu muna matukar taya su farin ciki da ganin wannan ranar.
Shahararren mawaki da asalin kasar Nijar, Hassan Bukari, ya halarci wannan taro daga jihar North Carolina, inda ya mika sakon zaman lafiya da kuma ci gaba da karfafa dangantaka tsakanin Nijar da Najeriya.
Babu shakka kun yi abin a zo a gani, kun yi abin a zo a yaba na taimaka ma al'umma a faɗin duniya baki ɗaya, ba Hausa kaɗai ba, a duniya baki ɗaya. Babu shakka ina kira ga al'umma na ƙasar mu tamu, musamman ma Afirka baki ɗaya, Nijar, Najeriya, da cewa babu shakka a zaman lafiya.
An dai kammala taron a cikin farin ciki, aka gwangwaje tare da yin liyafa ta musamman.
Shugabanni daga sassa daban-daban da suka jagoranci wannan gidan rediyon sun halarci wannan taron, inda tsaffin shugabannin wanda suka halarci wannan taron su zo sun bada albarkacin bakinsu akan wannan babbar rana. Ni ne naku Abdulaziz Adili Toro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC.
Do
dole ne rawa kinga duk yawancin wakilan sashen Hausa duk an ambace su saboda bikin nan su ma nasu ne ba dan su ba ba za mu samu daman yin abubuwan da muke ba ba za mu samu kama masu raro shirye-shirye duk da muke kawo musu ba to yanzu dai ga wakilin sashen Hausa a Borno ma Husaina Muhammad ta jiyo mana ta baki mutanen Maiduguri da fatan su gare mu
magana da wannan safiyar Asabar akan mitoci 19 31 49 60 a matsayin zango
A ranar 21 ga watan Janairun shekarar 2020 ne dai sashen Hausa na muryar Amurka suka shafe shekaru 41 suna watso labarai da kuma shirye-shiryen su daban-daban Jama'a da dama dake sassan duniya suna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka dan sanin abin da duniya ke ciki Gare yadda wasu mazauna birnin Maiduguri suka tofa albarkacin bakin su a game da yadda sashen Hausa na muryar Amurka suka shafe shekaru 41 suna watsa labarai da kuma shirye-shirye.
Shirye-shiryen su kala-kala suna yi don tun lokacin su Halima Jimarau ta zo shago na zauna nan shirin su dukka har na dare duk sai na ji tukuta kafin su. In ce zan kwanta haka yana amfanar da ni dan na sanin abin da yake faruwa a duniya gaba daya haka da na gida nan mu Najeriya makotan mu Niger Kamaru da Chad da kuma world duniya gaba daya haka dan muna sauraron abubuwa da yake ta faruwa haka
labarun su wanda suka gaba gaskiya bane ba sa bugashi ni idan naji labaru a gunsu na gamsu ko da ka faɗi labaru a gunsu in ba akan ni na tabbatar gaskiya bane ba na yadda dan ka doka ga ma badan kama ba saboda na hakikance rahotannin su na yadda shi
shirye-shiryen su da yawa yana burge ni akwai shirin zaman lafiya akwai barin a bari a huce na Mustafa Sokoto yana burge ni sosai ina jin dadin shi
shirin nan da na gani na gamsar mu arena a takaice wato akwai shirin da ana ce ciki da gaskiya shi ya dan gamsar da ni sosai
Salika jama'a sun yi fatan alheri ma wannan sashi na Hausa na muryar Amurka.
Wato ina mata fatan alheri da fatan cewa ilimi za su ci gaba da wannan ayyuka da suke yi kamar yadda ya kamata dan yanzu duk mudun nan Najeriya wani lokacin mun dogara da su waɗannan.
Allah ya tsantsata rayukan su, Allah ya ƙara zaman su a dandidan radio, Allah ya taimaka musu akan abubuwan da suke yi muna.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 19 31
Sayyid Muhammad
wato a gaida Husaina Muhammad wannan rahoton da ta hada mana wajen daga kamar da shika jinkaya na wato a cikin rahoton Husaina na kuma ya burge ki
ya za ya burge murya na yafi nake dadi ai kin san barin ba masu sauraro wani labari kisan akwai kisan mutane sosai a kasashen mu suna balla'in sauraron radio so shugaban sashen mu na Africa Negusi ya taɓa zuwa Najeriya da ya je Najeriya irin sai ya je kisan masu sauraron radio suna da kungiyoyi
kwarai da
gaske ga sun zauna suna ta sauraron radio to shi irin abin ya burge shi sai ya daga wayar shi irin yana son yayi video in ya dawo America ko rahoto zai hada ne ko zai ba da hada rahoto na ma manta abin da yake cewa sai ya ce kawai yana cikin magana sai aka ce mishi kai shi mutan nan wato tsarin mutane in suna sauraron radio suke
mai da hankali
a sa musu baki
haka ne
irin kai yi shiru yi To masu sauraro abin da ya sauka kenan a wannan shirin namu na yau. A madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Mr. Daniel Brown da injiniyan mu na yau. Tare da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa.
Amina Buhari Auna
ni Madina Dahiru Meshanu daga nan birnin Washington DC ke cewa ai hutun karshen mako cikin koshin lafiya. Yeah, we're talking.